Majalisar Koli ta addinin Islama ta Jamhuriyar Niger ce ta ba da sanarwa a cikin daren jiya na ganin wata azumin Ramadan na wannan shekara, inda ɗaya daga cikin membobin hukumar ke cewa
Majalisar Musulunci ta Niger tana sanar da al'umma ta musulmi da Niger cewa an ga watan Ramadan a garuruwa kam haka. A cikin jiha Zandar an ga wata a Taskar, an gansa a Tano, an gansa a Lagos. Haka kuma a cikin jiha Difa an ganshi a Ramadi. A cikin jihar Dawa an ganshi a Rizi cikin Madawa. Haka kuma a cikin jihar Maradi an ganshi a Gadi a cikin Madarunfa da Maradi. Don haka majalisa malamai ta Niger tana isar ma al'umman Niger da cewa gobe rana Asabar da isar da barkata ga al'umman musulmi da yi musu fatan azumi mai albarka.
Suma hukumomin kasar ta bakin shugaban gwamnati Birji Rafini Prime Minister sun yi kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar ta zagayowar wata azumin Ramadan domin yin addu'o'i saboda zaman lafiya ya dawoma a jamhuriyar Tanjar.
Je vous invite à multiplier les bonnes œuvres, mais aussi et surtout à prier pour notre pays, à prier pour la paix, pour la stabilité et la sécurité.
A nasa bangaren Malam Jihadi, ɗaya daga cikin malaman addinin Islama, ya bayyana muna irin falalar da ke cikin watan azumin Ramadan.
Dukan ibada wadda dan Annabi Adam ya aikata tashi ce, shi dan Adam tashi ce. Yani abinda ake nufi anan, dukan aiki wanda ka aikata na ibada, to akwai abinda anka ce maka, an shaida maka ga fili, anka ce ga abinda aka saka maka ka daga dai har zuwa 10 har zuwa 700 har zuwa 1700. Amma shi azumin wata Ramadan Allah ya boye sakamakon da zai ba mai azumi. Sai ga kaga Ubangiji Allah ya ce ga sakamakon azumi wanda kai saboda ni.
Ana su bangaren ɗan kasuwa na cewa farashi bai sama ba sosai, sai dai waɗansu kayayyakin ba samun su yanzu haka a cikin kasuwan ne, inji ɗaya daga cikin ɗan kasuwa mai suna Malam Tasi'u.
Gaskiya da yanayin kaya yake farashin bai sama kwarai ba, saura dai kayayyakin da ya abba mu samu yanda muna so ba, don saboda azumi yazo ka gani wasu kayayyaki muna so mu samu da dama inda su ma masu sayayya ko wazo ya samu irin wanda yake so, kamar sauran kayayyaki irin su tirita, sauran da sauran su madara, su sauran su dai akwai kayayyakin da gaskiya yanzu babu su garin. Abinda muke jira da manyan ƴan kasuwa su niyya su kawo mana kaya, mu ma mu doka mu kai ma kiliyankin mu wanda suna sayi, kowa ya samu nashi rabo.
Jama'ar kasar ta Niger na ci gaba da nuna kyakkyawan fata game da zagayowar watan azumin na Ramadan na wannan shekara, musoma da Hajiya A'i.
Da muka ga hitsari wanga wata lami lahiya, Allah gwada mana labewar shi lami lahiya. Alherin da a cike shi Allah ya ba mu shi, zaman da a cike kuma Allah ya kabe mana ita. Shi ba mu lahiya da abin da lahiya ka bida.
Tage mamman. Azumi Ubangiji Allah da Allah gwada mana hitsar watan ga Allah shi gwada mana labewar shi lahiya.
Sunana Ibrahima. To kuma wannan abin sai ya taimaka abu ne wanda rana ce wanda muke jira a cikin wanga wata. Kuma Ubangiji Allah muna roƙo yadda mun kaga wannan wata Allah ya sa mu gama shi lafiya.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.